daya sai bayani akan tafsirul ibada, ita wannan bautar da ake cewa kar a bauta wa kowa sai Allah, micece ita bauta? Ta'arifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya rahama a gare shi da yake cewa al-ibadatu ismun jami'un, yace suna ne kumshashe, in aka ce bauta wannan abun mi ya kumsa, li kulli ma yuhibbuhu Allah, duk abin da Allah subhanahu wataala yake so wa yardahu, kuma Allah ya yarda da shi, min al-a'mali, ayyuka ne, wal aqwali, maganganu ne, wal af'ali, abin da ya shahi aiki da mutum zai yi, az-zahira wal batina, da wanda yake zahiri karara, da irin ayyuka na ibada wanda suke cikin zuciyarka. Kaga yanzu irin su imani da mala'ika, kaga a zuciyarka yake imani da abin da ya shahi ranar lahira, kaga a zuciyarka yake. Kenan aiki kala biyu ne, akwai wanda yake zahiri, akwai kuma wanda yake a cikin zuciyar mutum ne yake. To waɗannan su ake kira da suna bauta ga Allah subhanahu wataala. Idan aka ce abu kaza bautan Allah ne, to wani bayyana haƙƙin da za a haɗa Ubangiji da shi a cikin wannan abu. Za mu tashi inda malaka yake cewa shumulul ibadati lil anwa'i taliya, gamewan ma'ana na bautan Allah game da nau'i na bauta da malam ya ambata mana. To za mu ji meye abin da yake game waɗannan dangin abubuwa na bauta gabaki ɗaya, wai menene bautan? Idan aka ce an maka ta'arifin shi, shi ne duk abin da Allah yake so ya yarda da shi. To kamar sumi da sumi, kenan misali za a baka yanzu, shi ne shumul, haɗewa, gamewa na abin da ya shahi bauta. Lil anwa'il atiya, game da wasu dangin abubuwa waɗanda za a ambace su a nan gaba. Malaci wa'alam anna al-ibadata tashmalu salata wa tawafa wal hajja wa sawma wal nazara wal i'tikafa wal dhabha was sujuda war ruku'a wal khawfa wal rahaba har zuwa ƙarshe. Malaci subhanallah, wa'alam ka sani cewa anna al-ibadata, idan ka ce abu kaza bauta ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yace to wannan abun tashmalu salata, duk abin da yake amsa sunan bauta to ya kumshi abu na harko sallah tana ciki. Da haka in za ka yi sallah dole ne ka yi ta don Allah kawai, yin sallah don wani Allah wannan shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk abin da yake da alaka da sallah to wajibi ne ka takaice shi ya zamanto za ka yi shi ne don Allah kawai. Kenan iya daga cikin dangin abubuwan bauta wanda ba a ma kowa su sai Allah, sallah tana ciki. Da haka za ka zo ka yi ruku'i, kaga kaskanta ne, ka zo ka yi sujada, kaga ka kaska nuna kai ba komi ba ne ba a gaban Ubangijin da ya halicce ka. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sujada tana kasantuwa akan gabbai bakwai, kaga daga cikin gabban nan gwiwanka guda biyu dole su taba kasa, sannan kuma ya kafafuwanka, ya tsotsinka na kafafuwa su ma dole su zamanto sun taba kasa, sannan kuma lauka lankwasa wannan manyan ya tsotsin sun zamanto suna kallon alqibla a cikin sujada, sannan kuma tafin hannunka guda biyu su ma dole zaka ajje su a kasa a wajen yin wannan sujada. Kaga idan ka hada tafin hannu biyu, gwiwa biyu, kafafuwa biyu, an samu guda nawa? Shidda. Saura daya, wannan dayan shine goshinka da hancinka shi yake amsa sunan daya, saboda al'uzunu minar ra'asi, shi kuda hanci yana da hukuncin kai. A nan zaka samu wasu daga cikin masallata mutum sai ya dora goshin shi a ƙasa amma banda hancin shi, to wannan sujudar ka ba ta yi ba. Rishin yin sujada kuma yana bata sallah gaba daya, hatsari ne mai girma. Kaga dole ka turmutsa hancinka ƙasa da goshinka don ka nuna cewa kai ba kowa ba ne a gaban Ubangiji. To irin wannan ɗabi'a da salo ba a ma kowa, don kai kana da wani matsayi da Allah ya baka a nan gidan duniya, ko na gargajiya, ko na zamani, ko wani abin da yake da alaka da malumta, ko ma menene, ba a ba wani izini da ƴanci ba ya maka irin wannan abin da ake wa Allah. Allah kaɗai yake masu sujada. To sujada wata gaba ce daga cikin gaban ayyukan sallah, da haka sallah ka tukankinta zaka yi ta ne dan Allah kawai, daga lokacin da kai ta dan wani ya gani ko dan ka a ce banna yi ko to shikenan babu zancen lada. Kawai sunan ka dan wahala, Allah kiyaye. To dan haka mala yace wa'lam anna al-ibadata tashmalu as-salata, sai yace wa tawafa, haka tawafi. Tawafi shi ma iya daga cikin ayyuka na bauta wanda ba a yin shi da umarnin kowa sai Allah, sannan kuma idan ka zo yin shi za a yi shi ne da tsarkin zuciya, ana yin shi don Allah ne. Me ya tawafi? Shi ne kewayen nan da ake yi wa ɗakin Ubangiji Ka'aba. To wanda shi ma iya daga cikin ayyukan ibada, kuma yana kamanceceniya da sallah, don ba a tawafi dole sai da alwala. Ya ce wal hajja, iya daga cikin ayyukan ibada wanda suke kumsan sunan bauta akwai aikin hajji. Ka yi shi don Allah. Idan ka je kai aikin hajji don ka zo a ce maka alhaji, har in wani bai faɗi ba ku shiga rigima, ko a ce ai dama baƙin cikin tahiyya ta yake, to an shiga matsala. Dan akwai matsala sosai. Wani sai ya je har dole sai ya je an same dan wannan abin da yake dan walƙiya, yana yi yana dan dariya, dai a nuna muku cewa dai an dan leƙa gabas. Allah kiyaye. Ayyukan ibada suna da hatsari ƙwarai da gaske. Duk abin da za ka yi dole ne ka yi shi don Allah, in akwai niyyar cewa Allah ba ka lada. Amma in dai ba ka yi don Allah ba, to babu zancen Allah a ciki. Kaga aikin hajji aiki ne na ibada, aiki ne, amma dole ka yi shi don Allah. Idan ba ka yi shi don Allah ba, sunanka kawai dan bulaguro, ka je ka kalli gari, ka kashe kwalkwata idanka ka dawo. Wasauma, haka azumi. Azumi shi ma iya daga cikin ayyukan ibada. Kenan malam nan wani kaso ne daga cikinsu yake haɗi mana, shi ma kaga dole ka yi shi don Allah. Karka riƙa jin a matsayin wani abu na takura, idan dai kawai Allah ya jeho ka cikin ƙasashen musulmai wanda babu yanda za a yi, amma inda la'alla a Turai kake ko a ina kake, shi kenan za ne ta iske muje. To kaga la'alla kenan wanda za ka yi anan ƙin ma akwai alamar istifham. Kenan ala ai in za ka yi wajibi ne ka yi shi don Allah akan tsarin karantarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaci wan nazara, iya daga cikin dangin abubuwan bauta wanda ba a yin su dan kowa sai dan Allah, shine adawal, ko kuma ka ce bakance. Idan Allah ya mun kaza, idan Allah ya biya mun bukata ta kaza, zan yi azumin nafila kaza, ko zan bada sadaka kaza, ko zan yi wane ne kaza, na wanda daga cikin ayyuka dai na bautan Allah. To wannan abun an kado kan ma kanka dole sai ka cika, idan wancin ya cika. Shin Allah ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, iya daga cikin halin mutanen kirki in suka dokan makansu wannan alƙawalin to sai sun cika shi. Kai da zaman to dama dan atakure kake, in Allah ya warkar da wane na ko Allah ya warkar da ni, zan yi azumin nafila goma sai warke. Shikenan tunda ya warke ka shiga rukunin ka kai ma. To wannan iya daga cikin bashin da Allah yake binka. Bal hasali, idan ka mutu ba ka yi ba, waɗanda suke magada ne a gare ka na kusa sai sun rama maka wannan azumin bakance. To shi ma wannan ba a yin shi don kowa, ana yin shi don Allah ne kawai. Kar ka ɗokan ma wani gumki ko wani aljani irin wannan alƙawali, in ka ɗoka wani shirka ga Allah subhanahu wataala ne. Wal i'tikaf, haka abin da ya sha i'tikafi, tarewa da mutum zai a masallaci a cikin goman ƙarshe na watan Ramadan, shi ma ana yin shi don Allah ne kawai, saboda dukkan suna cikin mi anwa'ul ibada, dangin abubuwan da suke amsa sunan bauta. Daga cikin su akwai wadhabhu, akwai yanka. Yanka shi ma yana cikin su, ba a yanka da umarnin aljani ko da umarnin shaidan, kamar yadda zaka ga wasu a yanzu suna yi da sunan musulunci, bal hasali wanda sunan malamta ma zai yi. A ce ai aikinka na alheri ne, zaka ka samu fararen me ake kira shi da suna kaji, ko fararen zabbi, ko kuma fararen raguna saboda aikin alheri ne za a yi, ko kuma a ce ka samu mai kaza da kaza saboda aikin garwaye ne, ka samu kaji masu wake-wake haka, sai a samu a gabatar da su zuwa gaba. Ba sharadi bane na yin addu'a cewa dole sai an yanka. Babu laihi kuma iya daga cikin ayyukan neman kusancin Allah. Tun yana iya yanka kuma ya nemi kusancin Allah da wannan, Allah ya biya mushi bukata, Allah ya warkar mushi da marar lahiya, Allah ya mushi kaza da sauransu. Kuma dole malami ba. wazabha kenan yanka ba a yin shi da umurnin kowa sai da umurnin Allah subhanahu wataala duk wanda yanka dan wani Allah to wannan mutumin ya bar musulunci ubangiji subhanahu wataala ya umurci annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cha fa salli li rabbika wanhar kul inna salati wa nusuki kaga nusuki yanka na da zanyi da soki taguwa da za a yi kenan duk wani yanke yanke da za a yi dole a yi shi lillahi rabbil alamin ga ubangijin talikai shi kadai wanda la sharika lahu bayar abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala da kakkai yanka da umurnin aljani kuna makamancin wannan wanda ana samu irin wadannan ratsa-ratsa ana yin su saboda yana iya sa ka bar musulunci azzabahu yana daga cikin anwa'ul ibada wanda ba a yin su sai dan Allah kawai lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba ruwan Allah da naman da kuka yanka barantana jinin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ku da shi shine tsarkin zuciyar da aka yi yankan dan wa aka yi shi dan Allah aka yi to Allah ya amsa ba ai dan Allah ba an hada matsala mal ya ce wasujuda haka sujada ba a sujada ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da duk hanyar da zai iya kaiwa yanzu daga cikin karantarwar ahlus sunna wal jamaa cewa irin mutun yayi wani abu na kaskanta ga wani mahaluki wanda haramun ne addinin musulunci baka wannan damar ba sannan kuma idan aka ce sujada ba ana nihin dole sai ka kai goshinka kasa ba al-inhina sunkuyawa da za ka yi yana ɗaya daga cikin anwa'ul anwa'us sujud iya daga cikin danyen abin da yake na bauta can da Allah yake cewa wadkhulul baba sujada ku shiga kofa kuna sujada suna sujada za su shiga a su shige su ne kansu ami aiwa shi abin da ya shahi alaka tsakanin mahaifi da dan shi tsakanin babba da yaro tsakanin malami da almajirin shi a tsaya daidai iyakan da shari'a ya tsaya amma abubuwan da zaka ga ana ma wasu daga cikin uwaye ko malamai ko shugabanni ya wuce abin da addini ya umurni ya zama wani nau'i na sujada kaga mutun ya fadi a saman guyoyin shi wani har a saman kwalta yanzu akwai wanda aka gado da sunan sarauta da sunan malamta ya hada guda biyu mutane suna zawa sai mutun ya zo ya kai guyoyin shi gaba ɗaya kasa kafafuwan shi kasa ya kai hannayen shi kasa yayi haka bai kai goshin shi kasa ba amma dai wannan kwata-kwata jahiliya ce shi wa addinin musulunci wanda yazo ne saboda yantar da mutane fa ba dai ya bautar da su ba a kasa mutane a ce wannan kuku ne kaza ko wannan kuku ne kaza a babu wannan musulunci kawai akramakum indallahi atqakum a daidai haka kuma addini ya karantar da abin da yake ladabi da biyayya ko maza lake cewa babba yaro ya ma babba sallama ko baka ba ya gaida shi sannan ikramu zi ashaibatil muslim karrama ko girmama mutumin da yake da hurhura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan abin iya daga cikin ayyukan musulunci ka girmama mutumin da yake da hurhura kenan ba a ce baka zama mutumin da bai da iya abin da zaka yi ka zama to ka tsaya daidai iyakar shari'a saboda dama duka abin bauta ne na Allah shi kuma dukkan bauta ta Allah dole a gano ya ake amma ba kai ba ku bigi gaban kanku ku ce za ku yi kaza to yanzu kaza aka yi shi ai a ce rishin kunya ne wai zai ce rishin kunya in dai aya bata ayyana shi a matsayi akwai rishin kunyan da ya wuce mutun ya rika yin abin da ake yi Allah ka rika ma wani mutun haka nan kawai ai babu hatsarin da yake wannan misali yanzu mutun yana tsaye ka zo za ka gaida shi kai haka zubi kasa da wace hujja amma misali na isko ka azamni na zo na zauna na gaida ka ka isko mahaifinka azamni sai ka zauna ka gaida shi amma mutum wani a tsaye wani a ƙasa wani ubangiji ake ma wannan saboda akwai sakankancewa da kaskanta a cikin kokon zuciyarka da zaka yi wanda ba a ma kowa sai ubangiji subhanahu wataala amma kuma addini ya karantar da abubuwa na girmama manya da girmama uwaye da girmama na gaba da girmama komai da komai mufassal amma kuma abinda ba addini ba dan mutane sun saba suna yi a matsayin al'ada ba zai zama addinin Allah ba kuma hatsarin shi yana ɗaya daga cikin dangin abubuwa da suke ɗaukan ma'anar shirka ga Allah as-sujudu kama wani sujada ka dukufa ka zube ka nuna kai ba kowa bane ba wannan ba amma kowa sai Allah ko mutun sarki ne ko mutun wane ne ba mu shirin abinda za mu Allah subhanahu wataala to wannan duka wajibi ne ga mutun ya kiyaye waɗannan abubuwa bal hasali ka duwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da mutun yanzu misali kuna zamne wani ya shigo muna zamne wani ya shigo kawai sai mu tashi gaba ɗaya mu tsaya manzo Allah ya hana wannan sallallahu alaihi wasallama ya hana kai mutum wayke ni kangari daga garin su yazo masallacin manzo Allah ya shugo masallacin ya rasa waye manzo Allah cikin su ya rasa waye manzo Allah kai duk girman da kake da ko farce manzo Allah ba kama ba sai azo a rasa waye manzo Allah cikin saboda me saboda ya saje da sauran jama'a amma kai daga ka an zo cikin mutane kai kin dama na daban ne ka zo ka zuba wasu abubuwa wasu abuga kala daban-daban hawa wallahi mutum malami ne ko almajiri ne ko mai sarauta ne ko ma mai mine ne ya zamanto hamminka a cikin rayuwa ya za a yi ka samu yardan Allah yanzu kai malami ne amma dukkan ga abubuwa nan na addini kaca-kaca kana taka su kai ka ce waɗannan ayoyin da aka kai ba akan ka suka sauko ba hadisan nan kaman ba akan ka suke magana ba kai kaman an keɓance ka kai banda kai gashi abu ƙararar mukhalafa ce ta addini amma mutum sai kuma yana da wancan malami ne shi malami ne zai aiko almajirai su zo waje su zauna in za a yi taro saboda in ya shigo waje su tashi tashin da za su yi zai tilasta wasu su ma dole su mi dole tashi kenan a gane cewa wani ya zo subhanallah ka karanta tarihin magabata waɗanda ake hodi har yau haka suka yi ba haka suka yi ba amma kuma Allah ya dawwamar da sunayen su ana karanta su har yau ana fatan alheri a gare su kawai mutum yayi kokari ya nemi yardan Allah dan haka kaga manzo Allah yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yake so in yazo wuri a tsaye wani har ya rika fada manzo Allah yake cewa irin wannan mutumin ya zabi inda zai zauna a gidan wuta su maka tsaye a nan gidan duniya gobe kiyama kai kuma ka nemi inda zaka zauna a gidan wuta daga bakin da baya ƙarya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duka karantar da mu me karantar da mu cewa mutane ko a ji hankali shi sai daga cikin sabo yake cewa babu wani abu wanda muke so a cikin zukatan mu saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma in ya shigo ba ma tashi saboda mun san yana kyaman haka yana kyaman haka to inda gaske ne kai malami ne ko mai sarauta ne ko mai koyin da manzo Allah dan mi zaka rika yin abubuwan da suka sabawa manzon da Allah ya tuno wannan ba daidai bane ba kuma ai magana a ce ai an ce ka amma mutane su ai rishin kunya ne rishin ganin girman na gaban da sauransu wani rishin kunya wuce mutumin da zai rika tattaka abubuwan da manzo Allah ya zo da su yana nuna ba bakin komai suke ba shine awwalu shay abu na farko ka girmama maganganun manzo Allah kai aiki da su wannan shine girman ka in ku ka bar su to wallahi baka da wani saurin girma baka da wani saurin girma kamar da wata ke cewa wai baban su ya tafi Amurka ya fasa sallah yanzu ya komo kuma an rasa wai wanda zai mai magana shine malamin da aka tambaya ke cewa wani girman migration su bai sallah dole ku je ku hadi mai gaskiya amin wa'azi amina sai Allah ya taimake shi komo girman ka yana da alaka da bin Allah rishin girman ka kuma yana da alaka da bujurewa Allah da manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga mutum ya kai ya kawo a bangaren da ya shafi halitta in ka gani shi masha Allah amma a wajen Allah ko yaunin fifikin sabro bai da ba sabron ba fifikin sabro yaunin shi bai kai wannan ba kawai banza ne kawai babu shi shaka yake saboda me saboda ba abin da ya sani na abin da ya shafi ayyukan alheri da haka kenan kimarka da girmanka iya da alakanka da bin Allah in baka bi Allah ba kai ba kowa bane ba in ka bi Allah kuma kai ne kowa di yanda al'umma sai yace kai ba kowa bane a cikin su ga su Bilal dan suka zama to su ne kaza su ne kaza su ne kaza waɗanda ake ga ma bayi ne a cikin al'umma amma mai musulunci ne daga su to wasujudu hak wasujuda haka da abin da ya shafi sujada ita ma tana daga cikin dangin abubuwan bauta wanda ba a yin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala duk girman mutum bai yada haƙi ba haƙin shi bane ba sujada haƙi ne na Allah shi kadai za ka gani mutum malami ne ana mai sujada karara Allah kiyaye war ruku'a ko kuma ruku'i wal khawfa da abin da ya shahi tsoro mutun ya rika jin tsoro har a cikin kokon zuciyar cewa in ya taba wani wannan nahwal Allah ya mutu la'alla kaza la'alla kaza kamar da zaka samu suna da alakan waɗannan abubuwa tare da malaman su da suka mutu yana jin tsoron shehu shi ko waliyin shi samu dan da yake jin tsoron Allah in aka ce wancan malamin nashi ya hodi to halas magana ta rige ta kare amma a ce mishi manzon Allah hodi ko aka ana maganan suwa ne ko ake yanzu al-khawf kaji tsoron Allah kar kaji tsoron kowa Allah ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ku kasance masu imani duk Allah ja hankali ya ja kunni ya yi bayani akai war rahaba iya daga cikin dangin kalan abubuwan bauta wanda ba a ma kowa ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah ar-rahaba shine mutun ya zamanto yana tsoron azabar Allah tsoro amma na azaba ya zamanto kana tsoron azabar Ubangiji subhanahu wataala akan cakar ta same ka saboda ba wanda sai azabta da kai in ba Allah ba babu da yanda wani zai nuna maka cewa shike da kaza yake da kaza yake da kaza ba haka nan bane ba wannan ar-rahaba tana nan ga Ubangiji subhanahu wataala kuma a wajen Allah zaka ji tsoron dukkan wani abin da yake na azaba ne war ragaba da kwadayin rahama shi kuma shine ragaba babu wanda zai baka aljanna in ba Allah ba babu hadisin ukasha me yace yace ud'u Allah an yaj'alani minhu ya rasulullahi ya maki Allah ka roƙan mun Allah ya sani a cikin su ashe ba manzon Allah bai ke sawa to idan manzon Allah bai sawa kai haka kawai dan jagaliya kai waye ba kowa bane kai eh mana kaga ladabin da sahabbai suka samu dan manzon Allah ya karantar da su sun san meye iyakar Allah sun san meye iyakar manzon Allah kaga dai tashi sai yace manzon Allah ke cewa za a samu mutum 70 za su shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba sai ɗaya daga cikin sahabbai sai yake cewa ya ma'aikin Allah roƙa mini Allah ya sani a cikin su kaga yanzu inda a ce irin jahilan yau ne mi zai ce ya rasulullah sani a cikin su ud'ullah yace roƙan mun Allah ya sani a cikin su wa aka wadi haka manzo Allah aka wadi ma haka sai manzo Allah yake cewa anta minhum kai kana cikin su to kaga wannan shine ladabin da sahabbai suka samu to waɗannan abubuwan na ayyukan bauta da kwadayin rahama ba a kwadayi a wajen kowa sai a wajen Allah yanzu maganganun da zaka samu su daga cikin maliman dariqa na tijaniya suna yi da gadiriya ma maganganu ne waɗanda sun saba wa Allah da manzo haka nan ne a nuna maka cewa wai su yanzu maganan da suke ba ma maganan wa man yuhibbuni wa man yarani ba ba ma ka so shehu ma ko kuma ka ganshi a yanzu a famin ku in aka samu mutum daya ya dariqa to shikenan gaba ɗayan ku kotun uwarka da kotun ubanka duka yan aljanna ne to wa hadu wannan magana saboda Allah manzon da Allah ya turo baffan shi Abu Lahab Allah ya ce tabbati yada abi lahabin wa tab saboda ya yi manzon Allah Allah ya tsine mishi kuma ya nuna cewa ya halaka to kai ko kai awa wajibi ne mutun ya bude idan shi addini ba wani ra'ayi bane ba ko kuma ganin dama ko dole mu kasance tare da wani ko kuma mu tare da wani ba wannan magana bane ba magana ce ta dalili miye abin da yake haƙiƙani addini ne kai abinda ba addini bane ka ba kanka lahiya kar ka bata wa kanka lokaci ka in ka rabu da duniyar nan wallahi baka da imani ka gama yawo Allah rahama nasiri shine Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ka sake ka mutu sai kana musulmi na kirki ba musulmi ba jigari ko kuma wanda ya barar da musulunci nashi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna a ce an yi musulunci amma kuma ana ta shirka ga Allah subhanahu wataala an doki matsayin Allah an ba wasu daga cikin bayin Allah ana ga su suke da haƙin komi waɗannan sa daga cikin abubuwan dangin bauta ar-rahaba sannan ar-ragaba kwadayin rahama ba a yi a wajen kowa sai Allah sannan wal khashiya da abin da ya shahi shi ma dai tsoro shi ma tsoro ne duk da cewa larabci suna da bambanci daqiq tsakanin su amma al'aidi kenan shi ma tsoro ne al-khashiya Allah yake bada labarin mutanen kwarai yace innahum kanu yad'una na ragaban wa rahaba sun kasance suna kiran mu suna roƙon mu suna masu tsoron azaba suna masu kudayin rahama kenan dole wadannan abubuwa a wajen ake neman su wajen Allah subhanahu wataala Allah kare ka daga azaba Allah taimake ka da samun rahama wat tawakkul haka kuma da dogaro kaka dogara ga kowa ka dogara ga Allah ka zama bawa na Allah da gaske ba zaman to a baki ne kawai ko kuma yanzu kana gama in ka dogara da Allah kadai abin ba zai yi ba akwai wannan tunanin da yawa mutum zai yi kasuwa a ce haba kai ma dole ai sai kaje an samu layin da za ka kaka sa a cikin case ɗinka saboda kostomomi abu ya rika jayo maka kostomomi ko baka ba kuma an ka shiga sai shago sai ga an rataye wani kaho ko wata laya ko wani sumki haka duka dai saboda a jayo hankalin ku da shi kuma ciniki wake ba da shi Allah yanzu in ka ce in kai wannan bayanin sai a ce ai ka hana ai abinda shi kuma be daga cikin tsarin karantarwar addini kwata-kwata waɗannan abubuwan da ake na rataye da tayi ba addinin Allah bane ba addini bane ba kawai jimawa mutane suka yi suna yi suka dauke shi a matsayin bautan Allah sai tashi ta rayuwa gwagwarmaya noma ba irin wanda bai iya ba karatun boko ba irin wanda bai iya ba neman kuɗi da kasuwanci ba irin wanda bai iya ba bautan Allah kuma da yanda zai gyara bautan shi na Allah wannan shi ne abin da bai sani ba kuma ba kwan shi Allah kiyaye to dogara ana dogara ne ga Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah ce ai ga Allah za ku dogara in kun kasance masu imani in dai akwai imani to wajibi ne ga bawa ya dogara ga Allah subhanahu wataala saboda ga Allah ake dogara kawai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wataala ya wadatar mishi idan mutun ya dogara ga Allah haqiqanin dogaro to wallahi wannan mutumin zai sha mamaki a cikin rayuwar shi saboda abubuwa suna iya gudanuwa yardan da kake da Allah da yaqinin da kake da Allah sai ya rika sauƙaƙe maka wasu abubuwan da duk wanda bai taka wannan matsayin na dogaro ba ba zai same su ba ka duba manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr inda kun dogara ga Allah haƙiƙanin yanda kuka dogara yace Allah da haƙiƙanin dogaro da Allah arzuta kamar yanda ke arzuta tsuntsuwa taqudu khimasan wa taruhu bidana babu inda zaka je ka ga tsuntsuwa ta ajje wani abinci saboda gobe kullum da sai za ta tashi ta nema kuma Allah ya bata ta huta cikin ta ba komai ta komo cikin ta a cikin bal haddami hadda wanda in ta zo ta dura madiyanta wannan dogaro ga Allah subhanahu wataala daya daga cikin magabata aka ce mishi galatil as'ar ai farashin abubuwa sun hau rayuwa ta yi tsada yace ni wannan ba matsala ta bace ba alayya an a'budahu kama amarani ni abinda ke kaina in bauta wa Allah kamar da Allah ya umarci ni wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani abinda ke kan Allah kuma zai arzuta ni kamar da alƙawari sai yace wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka umarci iyalinka da sallah da bautan Allah da kai da su gaba ɗaya ku Allah ce ba ma tambayan ka wani arziki mu ne muke arzuta ka kenan kai kai naka sauran Allah zai maka nashi wannan alƙawarin Allah kuma gaskiya ne to dogara ga Allah subhanahu wataala iya ɗaya daga cikin dangin abubuwan bauta wanda ba a dogara ga kowa sai ga Allah yanzu akwai wanda zaka samu ya dogara da wani ne ya dogara ga wani malami cewa shi yake kulan mishi da abubuwan shi bal hasali ma in wani ma'aikaci ne kai ko wani dan kasuwa ne kai kowa yana ga cewa dole sai ya samu wani wanda zai rika mishi tsubbu a rika cewa to aka kaza saboda ai kaza ai akwai wasu abubuwa akwai kalubale akwai wane ne haka za a rika jayo abubuwa ana dangana su zuwa ga abinda wahami ne babu shi kuma kai a raba ka da Allah mutumin ya nuna maka cewa shine alfarmar shi je kake ci a cikin kasuwar da kake ko aikin da kake su ne suka tsaya maka kaga duk kamance da Allah ina yake lokacin da kai karanta abin da ka karanta har ka kai matakin da ka samu abin da ka samu kuma wasu abubuwa suna zawwa a matsayin musadafa kicibus ka ne ma ya ma kaza sai kaza ya zo sai ka ce to shi ma shi kenan kaga tahiyar ka kenan babu ranar warkewa Allah kiyaye mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala duk abin da kaga ya faru ubangiji ne ya kadarta shi duk abin da kaga bai faru ba Allah bai kadarta zai faru ba dukkanmu da kake gani sababi ne idan kaga abu kaza ya kaza to sababi ne abu kaza wa yake kadarta ubangiji ke kadarta dan ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah kawai fa huwa hasbuhu Allah ya ishe ka ga kowa walisti'ana walistighathatu ya daga cikin kuma kalan dangin abubuwan bauta neman agaji ka nemi agaji kakka nema a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wataala. Me ya haka nan ka faru wasu abubuwa sai zamanto kana bukata dole Allah taimaka maka ya kawo maka dauki al-istighasa. Allah ce iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum, yayin da kuka nemi dauki da agajin ubangijinku Allah sai amsa muku. Kaga yaki aka zo ana faman ya za'i ana kaza ana kaza, adadin mushrikai ya lullumka adadin masu imani, sai Allah subhanahu wataala ya kawo nashi irin dauki al-istighasa. To wannan agajin ba a neman shi a wajen kowa sai a wajen Allah. Kai ne ka zo zaka fadi a wurin da na harko ya zamanto dan adam ya wohinta game da kudurar shi. Yanzu misali zan fadi daga nan wani wanda yana kusa na Isma'il, sai na ce rike mu kujeran nan, kaga wannan abu ne wanda zai iya yi wanda bai daga cikin shirka. Amma yanzu daga nan zan fadi in ce ya shehu kamar da muke muna yara, Allah ya gafarta mana. Eh to ita ina zai rike ka ba ga iyawa al-istighasa, wannan neman dauki a cikin abin da Allah ne kawai zai iya. Kakka nema a wajen kowa, ko misali wata mota ta kwabe ana hawa ya tsaye ka rika kiran wani malamin ka, Allah kawai, babu wanda zai iya kawo maka agaji in ba Ubangiji subhanahu wataala ba. Yanayin da kuke ciki, kuna cikin firgici, kuna cikin rashin tsaro, kuna cikin yunwa, kuna cikin wane ne, kar ku nemi dauki a wajen kowa, ku nema a wajen Allah subhanahu wataala. Allah kadai zai iya kawo maka wannan daukin. Kaga da haka lafazin al-istighasa shi a karan kanshi ma sai da suka dauke shi suka amfani da shi sai aka ma wani suna gausi. Haka ne? Gausi. Kenan shine mai agazawa. Kaga wannan shirka ce ga Allah sunan ma a karan kanshi. Kuma waɗannan abubuwan a yanzu suna da hatsari ƙwarai, saboda yanda ake tallata su a cikin kafafen sada zumunta na zamani, mutum in bai yi hankali ba, kai zaka sai salula ka sai mai ga ka sa a cikin sallarka, ka je ka kyallaro wa kanka wani abin da zaka halaka gaba daya. Saboda daga ran da ka yarda cewa daukin da Allah ne kawai yake iya shi, ka yarda wani yana iya shi, kabar musulunci. Kabar musulunci. Allah kiyaye. Al-istighasa. Sannan war-raja'a da kauna, kaunan samun rahamar Allah. Ka rika kaunan samun rahama a wajen Ubangiji. Da ka fafata kanka da zaka yi duka, ya za'ai Allah ya maka rahama. Ya zai Allah ya rada kai, Allah ya maka rahama. Wannan ar-raja kakka nema a wajen kowa, dole ne ta kaito ya zamanto a wajen Ubangiji subhanahu wataala kawai kake neman shi. Mala yace ila ghairi zalika min anwa'il ibadati allati shara'aha Allahu fi Qur'anihi al-Majid. Yace banda waɗannan ma da ma wasu waɗannan na daga cikin nau'in kalan dangin bauta wanda Allah ya shar'anta su a cikin littafin shi mai matsayi mai girma. Wa shara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta su bi sunnati sahihati alqawliyati aw alamaliya, a cikin sunna ingantatta ita ma, hadisi ingantacce ba kawai ka kwasa gaba ɗaya ba. Saboda an samu waɗanda ma'abuta bin son zuciya sun zuba abubuwan da manzon Allah bai hodi ba, an ce ya hodi. Haka kuma Allah ya kawo waɗanda suka yi aiki suka tace, aka waɗannan na manzon Allah ne, wannan kuma na wane ne, wannan na wane ne. Haka kenan a cikin sunna ingantatta alqawliya, magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi, au al'amaliya ko kuma aikatawa ne yayi, ko kuma a aikatawa aka yi a gaban shi ya tabbatar. To waɗannan dangin abubuwan bautan nan gaba ɗayansu, mala yace faman sarrafa shay'an minha li ghayrillahi yakunu mushrikan, duk mutumin da ya karkata minha daga cikin waɗannan abubuwan na bauta li ghayrillahi kama wani Allah, yakunu mushrikan, zaka zama to mushriki. Kenan ka sanya wa Allah abokin tarayya, ka ce ai kusancin Allah ne yasa kai ma kake tafafata karkashin waɗannan bayin Allah, ba haka nan bane ba. In za ka yi ka ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar, ka duba ga su mutanen garin Makka, su hubal innan, su manata, su wane ne, su wane ne innan, suna mutanen kirki ne, su lata da suka bar duniya sai aka zo aka yi gumakansu ake neman kusanci, su ko su kusantar da su zuwa ga Allah. Akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta jininsu, ya halatta dukiyarsu, aka fatattake su, aka yaƙe su. Saboda wannan abin shi ake cewa shirka ga Allah. Sai kai ma yau ka ɗauko wani malami ka ajiye shi, ka nuna cewa sai ka biyo ta kan shi da tukun za ka iya isa zuwa ga Allah. Nafsul khutta, fulan na iri ɗaya da wancan da wannan duka ɗaya ne. Da haka mutum ya sa hankali shi a ciki, abinda tsarin addini yake tahiya ka tai akan shi abinda ba addini bane kaka ba kanka wahala li qawlihi ta'ala dalilin malan akan wannan maganar cewa wanda ya karkata wani abu daga cikin dangin abubuwan bauta yayi shiga wani Allah ya zama mushriki ga dalili na ba maganar shi bace ba Allah ya ce wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi duk wanda ya kira tare da Allah wani abun bauta na daban la burhana lahu bi bakka da hujja akan haka bakka da hujja a tara duniya bakka da hujjar da zaka kirayo wani malami ko wani wane ne a matsayin inda ake kiran Allah subhanahu wataala inda ake kiran Allah Allah kadai ake kira shine yace wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba Allah ce kai ba a umurce ku ba ku riki mala'iku da annabawa wa kai su sarki ba wanda kai su sarki amma Allah ce su ma ban yarda ba ku hada ni da su to ina ga irin laihi gashi nan kacakata bal hasari ba irin wadanda ake ga kimaki manne ajin tubarkalla ne sai ka samu ni baya sallah in kai magana sai ce a su irin nasu bautan kenan su nasu ai daban ne alhali bauta kala ɗaya ce wannan da kake ga ayoyi da hadisan nan sune duk wanda zai bauta Allah kansa ne zai bauta mushi kar wani ya ce maka ai su khawas ne mu ke bantattu ne na daban ne mu kaza ne namu ku kuma kaza ne naku a in aka ce kadi kamata salatu dole sallah kai ya ce a shi yanzu ya wuce sallah ai ya kai matsayin da shi lumfashin shi ma ambatan Allah ne ita kuma sallah dama ai ambatan Allah ce kaga wannan falsafa ce kawai da wahayi na shaydan Allah ce duk wanda ya kira tare da Allah wani abun bauta na daban baka da hujja akan haka fa inna ma hisabuhu inda rabbi sakamakon ka yana wajen ubangijinka innahu kuma ka sani cewa shi ubangiji la yuflihul kafiruna baya bada cin nasara ko kadan ga dukkan mutumin da yake kafiri kaga anan kenan wanda ya kira wani Allah tare da Allah me hukuncin shi kafiri ne wa yace kafiri ne Allah yace kafiri innahu la yuflihul kafirun Allah kiyaye malace wa qawluhu haka fadar Allah subhanahu wataala wa annal masajida lalle dukkan wuraren bauta dukkan abubuwan bauta dukkan masallataiya lillahi na Allah ne dan haka fala tad'u ma Allahi ahada kar ku kira kowa tare da Allah Allah shi kadai yake al ahad al fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad ko suna babu irin wanda yake da sunan Allah subhanahu wataala bana tana wani abu da yake na sifar shi sarki ya tabbata ga Allah duka sifofin shi ne lam yalid wa lam yulad bi ayyuha ba ayyuhi ba subhanahu wa ta'ala haka Allah shi kadai yake kuma shi kadai zaka bautawa duk halittun da ka gani da duk gudanar da su da kaiwa da kawar duka aike shi ne shi kadai tauhidur rububiyya haka aka zo uluhiyya ma sai ka bauta mishi shi kadai malace fa ahadun kalma ta ahadun a cikin fadar Allah subhanahu wataala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada yace nakira ta zo a matsayin nakira kenan ba ma'rifa bace ba yace nakiratun fi siyaqin nahyi nakira ce ta zo a cikin jerin zance na hani aka ce fala tad'u ai hani ne kar ku kira tare da Allah ahadan ita kuma ta zo nakira yace ta'ummu kullu makhluqin ta hada dukkan wani abin da ke halitta ne ko ma menene ko wane ne ba a kiran shi tare da Allah subhanahu wataala malace rasulan kana aw malakan aw salihan ko ya zama manzo ko ya zama malaika ko ya zama salihin bawa ba a kiran shi tare da Allah subhanahu wataala mutane hoto ma suke kira an ce rata ilaya baya daga cikin karantarwar addini aka tarjima ana takaza takaza yanzu an wuce rata ilaya hoton malami ake rata yawa da sunan cewa zai bada kariya sai a rata ya a jikin moto a kafa wannan kishi da sunan zai bada kariya sai a lankawa shi a jikin mota da sunan zai bada kariya sai ganshi a saman daru na mai sai da cincin shi ma ya dabka shi shi ma saboda wai wannan yake nema me a daidaita sau wasu daga ciki shi ma ya dauko sai ya sa shi saboda ka kasuwa wani a shagon shi ya kawa saboda ka kasuwa wani ka je gidan shi ka gansu tafka tafkan hotuna saboda mi wai saboda albarka safka shi kuma gidan da akwai hoton malaika rahama bai shiga wannan tana irin wannan hoton na shirka ga Allah subhanahu wataala wannan karara Allah kiyaye to da haka duk wani abin halitta ba'a wanda yake halitta ne ba'a hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai yake malai ce awwalu hudusi shirki farkon afkuwar shirka a bangasa daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Adam alayhi salatu wa salam zuwa aiko annabi Nuhu alayhi salatu wa salam sai da aka samu karni 10 tur shekara 110 tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu mutane suna bayan annabi lokacin annabi Adam mutane suna kan bautan Allah musu lalace ba wanda duk wanda yake bautan Allah zai yana bautawa Allah lahiya Allah babu wani matsala babu wani biye-biye ana dama ana hagun babu wannan kawai tsayuwa ce daya akan bautan Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ana tahiyya akan wannan tsarin ana tahiyya sai abubuwa suka rikirkice yanzu ko addinin lokacin da aka lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci yanda yake a yau da wasu suka shiga aka jajjagul abubuwa masu manhohi da entere kowa sa nashi entere a ciki wani yana hawa ya kare gidansu wani yana hawa ya kare aljihun shi wani yana hawa ya kare kaza kaga ba dai bane ba to lokacin annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya aiko shi saboda mutane sun bige sun shiga bautan wani Allah shirin malai zai ba mu tarihi da labarin farkon faruwan shirka a bangasa yace idza sabata hadha yace fa'lam anna awwala idan waɗannan bayanan da aka maka a baya sun tabbatu yani kenan an wuce bayani akan waɗannan ka fahimce su fa'lam to ka sani anna awwala ma hadatha shirku yace fi qaumi nuh farkon afkuwa shirka ta fara ne a mutanen annabi Nuhu alayhi salatu wasalam walamma arsalallahu ilayhim nuhan lokacin da Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa gare su yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu yana kiran su zuwa ga bautan Allah shi kadai a bauta wa Allah shi kadai kar a sanya wa Allah kishiya wa tarki ibadati tilkal asnam su bar bautan waɗannan gumaka da suke bauta ma wanda ba Allah ba anadu wa asarru suka yi taurin kai shi ne anadu inad taurin kai suka yi taurin kai akan ba za su bari ba wa asarru kuma suka ci gaba akan abinda suke na bautan gumkin nan ala shirkim akan shirkarsu wa qabalu nuhan bil kufri wat takzib suka huskanci annabi Nuhu bil kufri da kafircewa da butulcewa wat takzib da ƙaryatawa suka faɗi maganganu kala-kala wane ne kai ya ma za a ce kai ne annabin da Allah zai tura cikin da sauran maganganun da suka yi wa qalu kama fil qur'an al karim suka faɗa kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin alqur'ani mai girma la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra Allah ce wa qad adallu kaseera suka ce la tazarunna ko kadan kar ku yi wasa kar ku bar alihatakum allolunku wala tazarunna waddan kar ku bar wadd kar ku bar suwa'a kar ku bar yaghusa kar ku bar ya'uqa kar ku bar nasra sunayen allolunsu ne suka ce waɗannan sunayen duka a rike su da kyau kar ai wasa da su annabin Allah ya zo yana wa'azi ana mashi izgili ana ƙaryata shi ana kafirce mashi ana kuma wasiya akan cewa waɗannan gumakan ai ka ai wasa da al'amarinsu nafsu shay wallahi in ka doka irin abubuwan da ake ma wasu malaman da suka mutu a yau da sunan musulunci nafsu shay abin da ya faru tare da mutanen annabi Allah kiyaye malace fi sahihi yazo a cikin sahih al-bukhari عن ابن عباس رضي الله عنه ما رجع عبد الله ابن عباس قال لك قال الرأى جريسو ما لتي في هذه الآية أتكن ون آية قال لك يتوى أسماء رجال صالحين من قوم نوح سونا يوس متانا ولي أتكن متانا النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتي فلما هلكوا لوك شنسك متو كان موس متانين نقولي wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne ana cikin tahiyya ana bautawa Allah mutanen kirki ne kowa ya shaide su cewa mutanen kirki ne to wannan mutanen lamma halaku ai lamma matu sai suka mutu yau wane ya mutu gobe wancan malamin ya mutu gobe wancan ya mutu aw hashaytanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim sai shedan yayi wahayi zuwa ga mutanen wannan suke rayuwa waɗannan malaman da suka mutu manyan malamai masu tsoron Allah aninsibu cewa a dasa ko a kafa ila majalisihim akan mazamnayyansu da suke zama majalisunsu fadodinsu ya kamata a zo a kafa wani abin da allati kanu yajlisuna fiha ansaban in suka kasance suna zama a zo a kafa wasu abubuwa na kafawa ansab ya ma'anahu al asnam kan ayi guma kansu a sassaka da gangan wannan walin daga wannan malam walin an ga wannan malam walin sai a kawo ajje su kowa inda yake ya saba yake zama sai aka gumke ajje ai sawwaruhum sun sawwara sun zana su kenan ala suwari ulaika salihin akan suran waɗannan mutanen na ƙwarai wannan daga an kalle shi a san malam wani kamar da ake zane a yau sai shi harakan zane haramun ne kaulin wahidin babu wani magana akai zana abin da yake da rai haramun ne abu ɗaya malamai suka toga ce idan ya zamanto a cikin wata maslaha ce ko ta tsaro ko na makamancin wannan misali yanzu wani ne wani ya san shi amma kuma an neme shi an rasa kuma ana so saboda a yada mutane ya zai wannan babu lahi ana iya samun wani ya zana shi saboda wannan amma haka kawai zane haramun ne shi babu wani sabani akai ba wani magana ba shi irin na hoto a shi wannan zane haramun ne mutum ya dauki alƙalami ya zana ko ya dauki dutse ya sassaka ko ya dauki itannan ka icce ya sassaka wannan haramun ne duk wanda ka sassaka in aka je gobe kiyama Allah zai ce mu samu shari'a kaisa to suka sawwara suka yi kenan guma kan waɗannan salihan bayin wasammuha bi asma'ihim kuma duka aka musu sunayen wannan waddi ne wannan yahusa ne wannan yaquqa ne wannan nasra ne fa fa'alu shaydan ya musu wahayi sai suka aikata falam tu'bad niyyayin da aka yi su a lokacin daga hari niyya ce ta in muka kalle su za su ƙara tuna mana yanda waɗannan mutane suka riƙa bautawa Allah sai ƙara mana kuzari muwa sai ga ai wannan abu ne mai kyau tashji'i ne to aka zo aka yi waɗannan abubuwa falam tu'bad ba a bauta musu a lokacin ba hatta idza halaka ulaika sai lokacin da waɗannan da suka yi waɗannan gumakan su in suka mutu iyansu suka mutu yake cewa wata nassakha al-ilmu aka shahi ilimi a cikin su ya zama to babu ilimi ko kaga yanzu mutum yana bauta yace a shi fa ba wani dalili yake nema ba akwai wanda yace shi yanzu maulidi ba wani dalili yake nema ba bai neman dalili shi kuma duk abin da za a bauta wa Allah me yake dole ne da dalili sai dalili ba san zuciya bane ba addinin Allah ba kayan wasan ba da mutum ne zai dauke shi ya rika abin da yake dama ya halata abin da yake dama ko ya haramta abin da yake dama ko ya ƙara abin da yake dama gobe ma ce muku zo ku yi kaza ji ma kaza ba haka nan bane ba to lokacin da ya zama to ai shahi ilimi babu ilimi kuma ka dauki mafi yawancin waɗanda suke bugan kansu a cikin waɗannan abubuwan haka ne kawai wani dama tantirin ɗan duniya ne yanzu ya samu inda zai sheki ayan shi kuma da sunan musulunci ya ce muku ai sunan son manzon Allah ne shi kenan Allah kiyaye to lokacin da ilimi ya shahi a cikin waɗannan mutanen obidat sai aka riƙa bauta waɗannan gumakan da aka sassaka tun da babu ilimi kawai bugan gaban kanshi ne kawai littayi kaza ya ce haka littayi me zamu yi littayi ai wannan kawai yau man wannan ya ga dama sai kirkiro wancan ya bushi iska shi ma kawai sai kirkiro wancan ma ya bushi iska kawai kirkiro yau littayi me za a karanta aka karanta me za a ba su da alakar littayi kawai da aka babu ilimi a cikin su shikenan obidat sai aka kuma aka rika bauta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiyama ba za ta tsaya ba sai an kuma ana bauta wa Lata da Uzza me ma'ana haka birin bautan da aka malata da Uzza a komo da sunan musulunci mutane su rika yin irin wannan aiki kuma yau gashi ana yi manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam qala al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn al-qayyim Allah yarhamu a gare shi yake cewa qala ghayru wahidin min as-salafi yace ba mutun ɗaya ba daga cikin magabata sun faɗa lamma matu lokacin da waɗannan mutanen na kirki suka mutu akafu ma'anar shi sun lazimci akafu yani suka lazimci ala quburihim sai aka lazimci kabrirrukan waɗannan mutanen summa sawwaruhum aka sawwara su a matsayin tamathilahum a matsayin gumakan su summa tala alaihimul abadu, sai zamani yayi tsawo a gare su, fa abaduhum, sai aka shiga bauta waɗannan gumakan da aka sassaka. Allah kiyaye, Allah karimu, Allah shirya al'ummar musulmi. Yanzu ka duba maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummar nan za ta rabu kashi 73 shi ne kai waɗannan abubuwa da muke a yi ta ƙoƙarin ya za a kirawo wanda ba su musulunta ba su musulunta da ce aiki ne da shi ba hawasa shi ba tsaya aka yi a kan shi ba amma kuma waɗanda suka shigo cikin musulunci kuma sun kawo damage sun garwa abubuwa sun jagula an yi mai lejan komi maimakon ku tsaya a kan ya za a yi a ci gaba kuma da wasu ayyukan to yanzu an kuma fafatawa da ake tsakanin waɗanda suke musulunci kuma dole ne a yi wannan. Ga addinin da Allah ya kuma zala da shi kai kuma ka ɗauko wani abu sabo ka sa a ciki wancan ya sa a ciki ba ka so a zama lafiya ba. Allah fahimtar da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.